بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar daya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 21 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 151 daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar al imam al muhaddith al mufassir al faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Ibn Qayyim yana kawo mana bayanai akan duk abin da ke da alaka da rayuwa da tarbiyya da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga wannan malami duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi halin tafiya a inda yake kasar Makka don yin aikin haji nesa da littafansa da iyalansa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yana mana bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da sanya ma ƴaƴaye suna da makamantan abubuwa da suke da alaka da wannan mun ji karatutuka da dama har muka gangaro wasu ƴan ƙara-ƙaran bayanai da muke ƙarawa a inda a yanzu za mu ji wasu maganganu daga cikin littafin ainihin wato tafsiri na al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkami al-Qur'an wal-mubayyinu lima taddammanahu min as-sunnati wa ayi al-Furqan ta'lifin al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurtubi rahimahullah Al-Imam Al-Qurtubi ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da shekara 671 kamar shekara 700 kenan da shekara 68 da rasuwarsa Allah ubangiji ya gafarta mishi Suratul Hujurat sura ce madaniya wadda al-safin surorin Al-Qur'ani ita ce sura ta 49 zamu ji bayane ne a karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 11 a cikin wannan sura da Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku mu'minai la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu a cikin ku su yi ma wasu sukhriya as-sukhriya shine reni ganin cewa wani bai isa ba shi dinwa waye ma shi yaushe ma aka haife shi yaushe ta so su waye iyayen shi ko ba wani bane ma duk abin da zai bayu zuwa ga reni Qur'ani ya hana shi lafazin qaum ismul jam'i ne wato suna ne da yake nuni zuwa ga adadi da yawa amma kuma ba shi da mufradi daga lafazin sa haka lafazin nisa da ire-iren su malaman nahwu suna ci musu ismul jam' ya daga cikin mulhaqat na jam'i an yi amfani da lafazin qaum har sau biyu nakira dan nuni zuwa ga cewa tana shiyu'i ta zama umumi ne kada wasu mutane a cikin ku ko ɗaiɗaiwa ko a matsayinsu na tarayya ma'ana group na mutane su dinga raina wasu mutane waɗanda ba su ba asa an yakunu khairan minhum wanda ta yiwu waɗannan da ake rainawa sun fi waɗancan alkhairi a wurin Allah wala nisa'un min nisa hakanan kada wasu mata su raina wasu mata duk da yake lafazin qaum yana ɗaukar ma'anar maza da mata gaba ɗaya amma an sake ware mata don ƙarfafa al'amari don nuni zuwa ga cewa mata suna buƙatar wata nasiha ta musamman dangane da mas'ala ta raini duk da sun shiga cikin asalin qaum to amma kuma su a kebance aka kara fito da su fili saboda a kara nuna karfin bukatuwa zuwa ga kada su raina junan su domin kaida ta usuli shine zikru fardin min afradil aami bi hukm al aam la yukhassis bal yuakkid yana karawa abin karfi asa an yakunna khairan minhunna tayyuma tadda kike rainawa tafiki alkhairi a wurin Allah wala talmizu anfusakum kar ku dinga yi wa junanku allamzu shine wato zinde fuskantar mutane da aiban tasu nan lafazin anfusakum ba wai kai wa karena kanka ba a karena waninka amma sai aka ce anfusakum kamar yadda Allah ya ce misali fasallimu ala anfusikum idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum in kai wani sallamar to kamar kai wa kanka ne haka fadin Allah wala tukhrijuna anfusakum ko min diyarikum kar ku fitar da junanku daga gidajenku kaga ba wai mutum zai fitar da kanshi bane abinda aka hana fitar da waninka dan ka cuci waninka kamar ka cuci kanka ne haka wala taqtulu anfusakum irin wannan yakan zo a cikin ainihin wato ta'abir na larabci a ce kar ku yi wa kanku ma'ana kar ka yi wa waninka irin wannan abu shine ma'ana anan cewa wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kar ku dinga jifan junanku da laqubba wanda suke munana bi isal ismul fusuq ba'da al iman Allah wadare da suna wanda yake na rashin kunya na rashin mutunci bayan an shiga imani wa man lam yatufa ulaika humuz zalim wanda duk bai tuba ba to waɗannan sune azzalimai malam yace fihi arba'u masa'i a cikin wannan gaba farkon fadin Allah ya ayu allazina amanu la yaskar qaumin min qaumin har zuwa asa an yakunna khairan minhunna yace akwai mas'ala guda hudu al'ula ta farko qauluhu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum qila inda Allah wato za su zama sun fi alkhairi a wurin Allah wa qila khairan minhum ay mu'taqadan wa aslama batinan tayu ya tika kyakkyawar aqida kuma ya tika kyan zuciya was sukhriya da aka ce la yaskhar ma'ananta alistihza raini da ganin cewa wani bai isa ba sai ce a can gaba as-saniya ta biyu waqtulifa fi sababi nuzuliha akwai sabani game da sababin sauka wannan aya ya kawo maganganu kala daban-daban wanda galibin su ba su inganta a hadisance ba amma maganganu ne sanannu a wurin malaman tafsiri musamman a cikin da littafi wanda suke da ba da muhimmanci wajen kawo asbabun nuzul kamar al-imam al-wahidi a cikin asbabun nuzul haka ainihin wato Ibn Hajarin a cikin littafin shi na takhrijin hadisan kashaf wato al-kafi kenan al-kafi shafi fi takhrij ahadisi al-kashaf ya tattauna akan wasu daga cikin labaran da aka kawo wanda daga cikin su akwai labarin cewa Sabit ibn Qais ibn Shammas wanda sahabi ne sananne radiyallahu anhu ya kasance baya ji sosai kunnan shi yana ciwo haka idan an zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi kokari ya zauna a gaba sai zama koda yayi latti to mutane sukan mishi alfarma sai a buda mai ya shigo gaba ya zauna to wata rana sai ya zo ya rasa sallah an yi raka'a daya sallar asuba sai ya zama bai samu halin shigowa ba kuma da yazo yana so ya shigo gaba sai mutanen wurin suka ki buda mishi sai yana so ya ainihin wato tattaka mutane ya shigo irin yadda aka hana din nan yana takhattir riqab to har sai ya taba jikin wani bai taba jikin wani wani bai ji dadi ba kawai sai ya ce mishi kai dan gidan wance sai ya kira shi da wani mugun suna da ake kira mahaifiyar shi da shi ada sai ya ji haushi shi ko mutumin ya ji kunyar abin da yayi to shine Allah ya saukar da wannan aya al-imam al-bagawi ya rawaito wannan a cikin tafsir al-bagawi haka al-imam al-wahidi a cikin littafin ainihin asbabun nuzul ibn hajarin ya tattauna akai da tabbatar da cewa bayi da isnadi tabbatacce wasu kuma suka ce ta sauka ne akan wasu mutane da ake cewa wafdu bani tamim waɗanda aka ambace su a farkon suran waɗanda aka ce sun zo suka yi masahabbai daga cikin ahlus suffa istihza'i su ammaru su Khabbab dan Arat, su Suhaibu da Salim Maula Abi Huzaifa, waɗannan talakawa waɗanda ba su da gida, ba su da sana'a, ba su da komai, masu kwana a masallaci radiyallahu anhu, suka musu istihza'i saboda sun gansu haka buji-buji, ba su da riguna masu kyau, ba su da shiga tagari, sai suka musu wannan ainihin sukhriya. Mujahid ya fassara cewa ma'anan sukhriya shine al-ghani yaskharu min al-faqir, mai kuɗi ya dinga ganin talaka bai isa ba, dinga ce mishi kai banza matsiyaci nawa ne gaba ɗaya kaza, ko ai man amin kuɗinka in siye ka gaba ɗaya, alhalin ba zai iya siyan kaɗin ba kuma watakila. Haka malai ya ci gaba da cewa wa qala ibn zaidin la yaskhar min la yaskharu man satara Allahu alayhi dhunubahu, ma'anan la yaskhar qaumun min qaumin shine wanda Allah ya rufa mishi asiri, mutane ba su san zunubin da yake wa Allah ba, to kada yayi izgilanci da istihza'i mimman kashafahu Allah, ga wanda shi kuma Allah ya tona mai asiri, tunda kowa na yin zunubi, babu wanda zai iya dinayin cewa baya zunubi, to amma wani sai Allah ya jarabce shi sai a ga zunubin nashi, sai zunubin kuma ya zama abin Allah wadarai da abin kyama, to kar ka shiga sahun gaba wajen aibata shi, bayan kai Allah ya sisa maka naka zunubin, ta yi kuma naka zunubin ya fi nashi muni. Fala Allah izhara zunubihi fi dunya khairun lahu fil akhir, ta yi wannan abin da Allah ya mushi na bayyana zunubin shi a nan duniya, to alkhairi ne gare shi a lahira, kai kuma sitirtawar da Allah ya maka ta yi, Allah yana maka talala ne, dan shi idan nashi ya bayyana a nan duniya, ko dai ya zama zunubi ne wanda ake da haddi a kansa, kisan kai ko shan giya ko zina ko sata, sai a mishi haddi, shikenan a tsarkake shi, ko ya zama babu hukumar da za ta mishi haddi din kuma irin wannan zunubin, amma sai a kama shi a zalunce shi, sai ya zama zaluncin da aka mishi ya zama kafara ga zunubin shi, ko kuma ba ma zunubi ne mai haddi ba, wani barna ce ya yi ko makamancin haka, wannan zagin da za a dinga mai ana ta aibata shi a gari, sai ya zama daga ƙarke idan an je lahira zunubin nan da ya yi duk za a tattara shi a kan mutanen da suka zagi shi, kaga dai ko ta yaya ne ya tsira, ko kuma ya zama bayyana zunubin sai ta bashi dama ya nadama ya tuba, sai ya gyari ya zama mutumin kirki. Ibn al-Qayyim ya bada labari a cikin Al-Wabil as-Sayyib cewa mutum yakan yi zunubin da a sanadin zunubin zai ɗauka a wajen Allah, har ma shedan ya nadama da ma ya sani bai zuga ka kai wannan zunubin, kana yin ɗan ƙananan zunubanka wata ranar sai shedan ya zuga ka kai wani babban zunubi, to daga yin wannan babban zunubin sai hankalinka ya tashi ka tuba, kai ta tuba, kai ta tuba, har ka zama wani wali a wajen Allah, sai shedan ma ya nadama da ya sani ma da ya baka kai akan wancan zunubin, saboda yanzu a sanadiyyar laifin da kai ka samu ɗaukaka kuma a wajen Allah, to wanda zunubin shi ya bayyana duk yana iya komawa zuwa ga waɗannan mafitar, kai kuma da naka yake a ɓoye sai ya zama baka samu halin haka ba, kaga kenan a haƙiƙanin al'amari ya tabbata asa an yakunu khairan minkum, sun fi ku alkhairi. Wasu kuma suka ce wannan aya ta sauka ne akan Ikrima ibnu Abi Jahal, wanda an san labarin shi a matsayin babban kafiri a farkon al'amari, amma daga baya ya musulunta radiyallahu anhu bayan fathu Makka, to sai zama yana cikin musulmai, kullum ana goranta mai a ce kai dan gidan babban makiyin Allah, duk wanda zai adresin din shi sai ya dinga danganta shi ga baban shi, ce kai da babanka yayi fada da musulunci, ai ku ba ku da tarihi mai kyau, to sai zama yana jin damuwa, sai ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koka wa mutane cewa, ya koka cewa musulmai fa har yanzu sun kiyarda shi absorbing din sa, ana ce mishi dan gidan wani, dan gidan babban makiyin Allah, shine sai Allah ya saukar da cewa la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu. A takaice malam yace wa bil jumla fa yanbaghi alla yajtari'a ahadun ala al-istihza'i biman yaqtahimuhu bi'aini, bai kamata kai saurin wulakanta, kar ka zama mai saurin wulakanta mutane da zaran ka gansu, da zaran ka gansu kawai kaga baka gansu da irin kama ko siffa ko hai'a ko personality da kake tsammani a irin tunaninka shine daraja, baka ga wulakanta mutum, kar ka mai kalma ko kallo ko mu'amala wacce za ta bayi ga wulakantawa. Idza ra'ahu rassal hal, dan ka ganshi kawai a mutsitsike, ka ganshi da datti ko rigar shi ainihin babu guga, ko bai saka kaya masu kyau ba, ko bai yi shiga ta mutunci ba, au za ahatin fi badani, ku ka ganshi da wata na ƙasa, ka ganshi da kuturta ko makanta ko gurguntaka ko gajarta ko tsayi ko sirantaka ko kiba ko inina ko rashin iya magana ko gwaranci ko duk wani abu da al'ada ake ganin shi a matsayin na ƙasa, karkaci mutuncin shi don wannan. Au ghayra labiqin fi muhadathati, ko kaga bai iya magana ba, yana da wauta ko sakin baki ko bai da fasaha. Fala'allahu akhlasu damiran wa anqa qalban, tayi zuciyarsa da addinin sa dake cikin zuciyarsa yafi naka. Mimman huwa ala diddi sifati, hala yafi wanda bai da wannan kamar. Dubuwancin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wani mutum ya wuce wanda yake bai da kama ta azo a gani, yace wannan wani irin mutum ne, aka ce ai wannan babu wanda yake kallon shi, wannan in yaje neman aure ba za a bashi ba, in yaje neman ceto ba za a ce ba za a bashi ceto ba, manzo Allah ya shiru. Wani ya wuce da shiga irin ta ƴan birni kamilallar shiga, yace wannan fa, aka ce ai wannan su ne manyan gari, su ne masu kaza, su ne masu kaza, ce to wallahi wancan guda ɗaya a wurin Allah wanda bai da kama mai kyau din nan yafi irin wannan cikin duniya a wajen Allah. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi tabbatacci. Haka wancan hadisi na cikin Bukhari, wanda wani yaro na shan nonon mahaifiyarsa, ta ga wani ɗan gayu ya ci gayu ya hau kilisa, ta ce Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan. Manzo Allah ya ce ɗan ya saki nonon ya kalli wannan mutumin, ya ce ya Allah ka sa na zama irin shi. Wani ya sake wucewa mai kama wadda ba ta azo a gani ba, uwa ta ce ya Allah kar ka sa ɗana ya zama irin wannan. Ɗan ya saki nonon ya sake kallon shi, ya ce Allah ka sa na zama irin shi. Manzo Allah ya ta'alike yake cewa saboda wannan mai kama da mutane suke gani mummuna, mutum ne wanda yake bawan Allah na kwarai, wancan kuma wani azzalimi ne mutunci. Don haka ba a mutane hukunci kawai da zaran an ga shigarsu ko ainihin wato kamanninsu ko ababen hawansu. Malam ya ci gaba da cewa fa yadhlima nafsahu, sai ya zama ka cutar da kanka kai da kake mishi isgirin, bi tahqiri man waqqarahu Allah, ka wulakanta wanda Allah ya girmama shi, wal istihza'i biman azzamahu Allah, ka ci mutuncin wanda Allah ya girmama shi, wa qad balaga bis salafi ifratu tawqihim wa tasawwunuhum min dhalika an qala Amr ibn Shurahbil, law ra'aytu rajulan yurdi'u anazan fadhahiktu minhu la khashitu an asna'a mithla alladhi sana'a. An samu salaf sun kai matuƙa wajen girmama mutane, har wani mutum mai suna Amr dan Shurahbil yake cewa da zan ga wani mutum yana tsotsan nonon akuya da bakinsa sai na yi dariya, yace to da sai na ji tsoron kar ni ma na zama wata rana na samu kaina cikin kaskanci irin nashi. Ma'ana ganin mutum yana yin wani abu wanda yake a ganinka cewa kaskanci ne, to kaji tsoron kada wata naka karkata irin shi. Ina fatan mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa ar-rabi'a fi sahih Tirmidhi an Aishata qalat, yace a cikin sahihu Tirmidhi, wannan ta'abirin haka malaman yammacin duniya suke, kar manta Qurtubi mutumin kasar Andalus ne, suna kallon littafin Tirmidhi a matsayin sahih, haka suke lissafawa, wanda a islahance ba daidai bane. Rahimahullah yace daga Aisha take cewa qalat hakaitu linnabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala ma yasiruni an hakaiti rajulan wa anna li kaza wa kaza, tace na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wani mutum, sai yake cewa na fi son a ce wato yana burge ni a ce an bani labarin irin na waɗannan mutane fiye da a ce na samu kaza da kaza. Qalat fa qultu ya rasulullah, tace to ya manzon Allah, inna safiyatan mura'atun, wannan mata ta ka safiya wata mata ce, wa qalat bi yadiha hakaza, tai dan haka da hannunta, ya'ani annaha qasira, tace wannan ƴan matar ta ka ƴan haka din nan, kaga kamar ummu ne, sai ka dan daga hannunka nuni akan cewa gajere, ta yusu a tasu al'ada akwai wani abu da suke nunawa haka wanda zai nuni zuwa ga gajarta, ya'ani annaha qasira, tace to kai yanzu manzo Allah mai zaka da wannan ƴan matar ta ka din nan wanci ƴan haka din nan, kaga ai zaka ga wannan ba wani abu bane a yadda mutane suke dauka. Fa qala, sai manzo Allah ya ce laqad muzijat bi kalimatin law muzija bi hal bahru la muzija, wannan kalmar da kika faɗa da za a saka ta a cikin teku da ta mai da shi kwata, da sai ta bata duka ruwan ya zama yana wari irin warin kwata saboda munin kalma cewa kawai gajera da nufin cin mutunci to haka koda cewa ta yi doguwa ko siririya ko kututtuba duk yadda ka faɗi wato wata kamata mutum da nufin cin mutunci to kai sukhuriya da shi kuma yana komawa zuwa ga renin halittar da Allah yake domin Allah ne ya sarwara shi a haka haka da ma mu kiyaye wa fi sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon kamanninku da dukiyarku amma yana kallon zakatanku ne da ayyukanku mallan yace wa hadha hadithun azimun yatarattabu alayhi Allah yaqba'a bimaghibi ahadin lima yura alayhi min suwari a'mali at-ta'ati aw al-mukhalafa yace wannan hadisi yana da girma kwarai kuma yana bada bayani akan cewa kada a hukunta cewa abinda ke boye na wani gaskiya ne ko ba gaskiya bane dan an ganshi a fili da sifan masu gaskiya a ce to ai yana da gaskiya 100% ko an ganshi a fili da sifan marasa gaskiya in har ya kama za a yabe shi dole sai an yi kaidi nahsibuhu kadhalika wallahu hasibu kamar yadda du'a hadisi cewa mun san shi da kaza muna mishi fatan alkhairi amma Allah ne fi mu sanin shi fala alla man yuhafidu ala al-a'mal adh-dhahira ya'lamu Allahu min qalbihi wasfan madhmuman tayi wani wanda yake kiyaye ayyuka a zahiri na ibada ko na kirki Allah a cikin zuciyar wannan mutumin Allah ya san shi da wani hali mummuna la tasihu ma'ahu tilka al-a'mal wanda waɗannan ayyukan ba za su yi kyau ba tare da wannan halin wala alla man ra'ayna alayhi tafritan aw ma'asiyatan ya'lamu Allahu min qalbihi wasfan mahmudan yaghfiru lahu bi sababi tayi kuma wani wanda muke ganin shi da mugun hali yana da wata siffa a cikin zuciyarsa wadda a sanaddinta Allah zai gafarta mishi kalla hadisin karuwa da kare din nan karuwa da an ganta mai ake kalla mai bawashi mai ake cewa jazama zaman karuwa a wuta saboda zangayi din na bawashi yake cewa ma jazaman kawai yanke ne zaman karuwa a wuta ba karin magana bane wannan na Hausawa amma karuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ta sha yadda kare ko kyanwa ko juban wulakantar kare dabba ce take wulakantacciya kamar sal kalbi inta hamil alayhi yalhas aw tatruku yalhas ta bashi ruwa ya sha Allah ya bata aljanna Allah ya kauda kai akan harkar da take ta karuwanci kaga ayyuka munana a zahiri amma a zuciyarta tana da lafiyayyen zuciya ta tausayi sai Allah ya gafarta mata kalli waɗancan da manzo Allah ya bada labari waɗanda suka ji labarin wani ya mutu an ce salihai ne bayin Allah cikin hadisin Tirmidhi da Imam al-Hakim an-Naisaburi sai suka ce wannan da ya mutu wuta kawai zai tafi Allah ba zai gafarta mishi ba sai Allah ya ji wannan magana ya ce wane ne yake mini shishigi a harkata to na gafarta mishi ku kuma na bata ayyukan ku a zahiri suna ayyuka na gani amma zuciyarsu akwai mummunan kulli na fatan cewa mutane in sun mutu su halaka da ganin cewa sun fi kowa alkhairi da haka abubuwa ne masu hadari kwarai da gaske kofofi ne da shaitan yake zakkewa mutane Allah ya tsare mu mallan ya ci gaba da cewa ya tarattabu alaiha adamul ghuluwi fi ta'zimi man ra'ayna alaihi af'alan saliha kuma hakan yana nunin kada mu kure mu wuce makadi da rawa wajen girmama wanda muke ganin shi da aiki na gari wa adamul ihtiqari li muslimin ra'ayna alaihi af'alan sayi'a kar kuma mu dinga wulakanta wani musulmin da muka ga yana yin wasu munanan ayyuka ba abin wulakantawa bane abin amai nasiha ne amai addu'a Allah ya shirye shi bal yuhtaqaru wa yuzammu wa tuzammu tilka alhalatu sayi'a za dai a kyamaci wannan aikin amma kada a kyamaci shi mutumin musulmi yace la tilka dhatul musi'a kada a kyamaci mutumin fa innahu nazarun daqiq yace amma wannan fatana ne mai zurfi ba kowa ke iya shi ba wallahul muwaffiq ya zai ka iya ganin munin aikin ba tare da ka muzanta mutum ba bambanta tsakanin darajar dan adam da darajar addinin sa da kuma nuna cewa wannan abin da ya ba mai kyau bane ma'ana ya zama duk zargin zai tsaya ne kawai akan aikin kada daga nan mu ce to ai kuma wana condemn to shine mun wulakanta shi kenan shi mutum mu tsaida zargin akan aikin kuma ya zama muna yin zargin bisa manhajin addini da fatan zai gyara ba wai da fatan mu ƙara lalatar da shi ba shi sa hata mas'alar guje ma masu aiki na barna malamai sun tattauna akan sai inda aka ga cewa gujewar za ta haifar da dami ido, amma idan aka ga za ta sa su ci gaba da yin aiki mummuna ko ma fiye da wanda suke yi, to anan ba za a guje musu ba. Dan haka sai an auna wane ne wanda idan aka ga yana barna, idan aka kaurace mishi zai tsorata ya firgita ya dawo kan hayyacinsa, wane ne kuma wanda idan yana aikin barna idan aka guje mishi zai ce to ai shikenan huta ruru waken gida yake. A yada ma ustadan sun takura mana yanzu tunda sun kyale gurmi abin da mu ga dama, zaka sai ka auna wajen alhijran. Wa qawluhu wala talmidu anfusakum fihi thalathu masail, gashi nan ya tattauna akan su sai mu tafi kan inda yake cewa asaniya qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab, wannan dama shine asalin mahallin da muka so mu tattauna akai dama. Wala tanabazu bil alqab, batu akan jifan juna da laqabba, kiran mutane da nickname wanda yake na aibatawa. In kun tuna wannan shine cikon karatun, Allah ya ce kar ku dinga annabazu bit tahrik, kar ku dinga annabazu, kar ku dinga jifan junanku da ainihin wato laqabba. Yace wa fi Tirmidhi an Abi Jubaira an Ibn Dhahhak qala kana ar-rajulu minna yakunu lahu al-ismaini was-salasa, mun kasance da a yadda ake rayuwa tun a jahiliya da farkon musulunci, zaka ga mutun yana da sunaye guda biyu ko uku, haka ake a garin Makka da wuya ka tarar da mutun yana da suna daya gel wani sunan shi guda biyu ko uku ko sama da haka. Fayuda abi ba'daha, sai a dinga kiran shi da wani sashi na sunan. Fa'asa an yakraha, sai zama baya son wani sunan. Fa nazalat hadhihi al-aya wala tanabadu bil alqab, hadha hadithun hasanun inda al-imam at-tirmidhi wa abu jabira huwa akhu hadha huwa akhu thabit bin dhahak ibn khalifata al-ansari wa abu zaidin sa'id bin rabi sahib al-harawi thiqa, wannan dama ganganu ne yake na ayi musalul hadith. Ya ci gaba da cewa fadin Allah bi'sa al-ismul fusuq ba'da al-iman ay bi'sa an yusamma ar-rajulu kafiran, Allah wadarai da a kira musulmi da suna kafiri, aw zaniyan ko a kira mutum da suna mazinaci ba'da islamihi wa taubati, bayan ya musulunta ya tuba. Domin sunayen yawancin su na jahiliya ne, waɗanda suke sunaye ne munana, kamar yadda zaka ga misali yanzu a zamanin mu galibi a irin shekarun baya late 80s da early 90s galibi mutanen da yanzu ake ce ma ustadai, a lokacin yawancin su ba ustadai bane, samari ne matasa, wasu yan kallon damba ne, wasu yan kallon kwallo, wasu yan sana'ar fawa ne, wasu karnukan mota ne, masu bin mota da sauran dai sana'o'i wanda aka saba yi da harkoki na yau da kullum. To sai zama suna da wasu sunaye dake da alaka da irin wannan lifestyle din wanda ake musu lakabi da su tayu munanan lakuban, tayu marasa ma'ana ne, ko sunayen wasu kafirai ne, ko shahararrun yan wasan karta, ko shahararrun yan wasan kwaikwayo na Indiyawa ko Amurkawa ko Turawa ko bakaken fata da makamantansu. Sai zama har bayan mutum ya zama ustadu sai ka ji ana kiran shi da wani suna mummuna, da ya wuce sai a ce Malam Zidan, kaga ai bai dace ba, sunan sunan dan kwalla ne ko wani shaki ne, kuka ji ana ce mishi abun nan mitu chakarboti kuma makamantansu, kaga bai dace ba. Sai Allah ya so kada aya yace a daina jifan mutane da irin waɗannan munanan sunaye ne, bayan an zama mutanen kirki a ci gaba da kiran mutane da su. Wal ma'ana anna man laqaba akahu aw sakhira minhu fa huwa fasiq, cewa da aka yi tir da sunan fasikanci, wanda ya kira dan uwan shi da wani mugun suna to yayi aiki na fasikanci, ya zama fasiki. Wa fi sahihi, ya zo a cikin ainihin littafin as-sahih na al-imam al-bukhari da muslim, haka al-imam ahmad daga sahabi Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala li akhihi ya kafir, duk wanda ya ce ma dan uwansa kai kafiri, faqad ba'a biha ahaduhuma, haqiqa ya ta fada kan daya daga cikin su, in kana kama qala wa illa raja'at ilayhi, in ta tafi kan wancan inda gaske ne kafiri ne sai ta zauna akan shi, in ba da gaske bane ta dawo kanka kai da ka fada. فمن فعل ما نهى الله عنه من السخرية والهمز والنبذ فذلك فاسق وذلك لا يجوز, wanda yayi abinda Allah ya hana na istihza'i ko raini ko jifa da lakabi to yayi fasikanci, da haka bai halasta ba. وقد روى أن أبا ذر رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازعه رجل فقال له أبو ذر يا ابن اليهودية أرويت شيئا وترانا أبو ذر ينا ترد من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيوان متن يي جاهية دشي ديبو دباكيكو سيتي مشكي لنجدن بيهودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تراها هنا من أحمر وأسود ما أنت بأفضل منه yace waɗanda kake gani anan masu jaffata ko bakaki waɗanda ba larabawa ba kenan to baka fi su daraja ba a gurin Allah ya'ani bit taqwa baka fi su daraja ba sai in ka fi su tsoron Allah wa nazalati Allah ya saukar da wala tanabadu bil alqab wannan hadisi al-imam Abubakar ibn al-Arabi ya fitar da shi a cikin ahkamul qur'an nashi haka al-imam Ahmad rahimahullah haka ainihin wato ibnu abid dunya a cikin zammul ghadabi da isnadi wanda yake malaman hadisi su al-Imam al-Iraqi suka ce isnadi ne sahihi wa qala ibn Abbas at-tanabud bil alqab an yakuna ar-rajul qad amila sayyi'at thumma taba yadan mutun da yayi mugayen ayyuka sai ya tuba fana Allahu an yu'ayyara bima salafa sai Allah ya hana a dinga jifan shi da abin da ya wuce kawai sai ka ce mu me zaka ga mana tsohon barawo kuma yayi sai ya magana kuma kaga cewa da kai tsoho na nufin ayyade ne sata kenan sai a to ai dama yaushe ma za a hada harka da suwa ne kai ka kira suwa ne kai baka san tsohon dan sulma bane ai tsohon dan sulma ne ai kaza ko kuma a aibanta mutun da al'adarsa ko da yarensa ko da dangin su ko garin su ko irin hausar da yake duk wannan yana cikin التنابض بالألقاب وان دعيني شرعتها يدل عليه ما رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقس كأبن ديكينوني إذوا قوانا شيني أرويتو من ذن الله يناتيوا من أير مؤمنا بذنب تاب منه كان حقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه في الدنيا والآخر تيوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أتكين حديث دا الإمام الترمذي رويته دغا صحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه منزل الله صلى الله عليه وسلم yake cewa wanda diya ya aibata wani musulmi da wani laifi da musulmin ya aikata to kafin ya mutu shi wannan da ya aibata wani sai Allah ya jarabce shi da yin irin wannan laifin kuma sai Allah ya kama shi da zanubin shi a lahira wannan hadisi ne na ƙarya jama'a asan ya yadu kware a cikin mutane amma ma'anar shi takan auku a aikace amma dai a isnadanci malamai sun ce hadisi ne na ƙarya al-Imam an-Nasa'i ya tuhumi wani daga cikin masu riwayan da ƙarya shine Muhammad ibn al-Hasan haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal haka al-Imam ad-Darqutni duka sun tuhume shi da ƙarya da haka Sheikh al-Albani da yabo a cikin al-hadith al-silsilah da'ifa alamba na 178 sai ce hadisi ne mawdu'i wallahu a'lam الثالثة فائدة تأكو وقع من ذلك مستثنى من غلب عليه الاستئمال لا أكتش كأيك رأي متند لك أدي وان دي كنا بانزا فأما أنتو كتش بند وان دا يارغا يا شهر بايدا أكا إياد لك أبو يذا ما أسلم ما أناش ممونات أما يارغا يا مقالك عليه متمن بذاء إيا سنم متمن با سيأنفض وانا لك أبو يذا ما كما ألني yace kal a'raj kama a ce wana gurgu akwai mutumin da sunan gurgun taka ya riga ya kama sai an ce wana gurgu wal ahdab ko a ce wana mai kusumbi shine al ahdab walam yakul lahu fihi kasbun ya zama kuma wannan aibin ya faru ne ba wanda mutumin ne ya dawo kanshi ba ka Allah ya halice shi halitta ce ta Allah yajidu fi nafsihi minhu alayhi ya zama dalilin tunda Allah ne ya mushi to baya jin wani aibi ko kuma damuwa zaka tona sunan shi Alhaji dan kuturu misali ko Alhaji kurma ko malam gajere sai zama kuma haka Allah ya yi shi yadda ake kiran shi dinnan da shi fa jawwazathu al-umma sai al-umma suka ga dacewar su dinga fadan haka akan shi wattafaqa ala qawlihi ahlul milla sai mutane gaba ɗaya suka hadu suna faɗan haka akan shi yace qala ibn al-arabi Abubakar ibn al-arabi yace wa qad warada la amrul lahi min zalika fi kutubihim ma la ardahu yace na rantsa da Allah ire-iren waɗannan laqubba waɗanda malam anan Qurtubi yake so ya ce babu komai yace na rantsa da Allah ni na karanta a littafin malamai ire-iren su waɗanda ni ban yadda ba ban yadda cewa fadawa mutanen nan waɗannan sunayen babu matsala ba yace ka qaulihim fi salih jazara kaman salihu al-jazara malam Abu Ali Salih ibn Muhammad ibn Amr al-Asadi wanda babban malami ne daga cikin malaman hadisi a mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal yayi kuskure wajen tashifin wani hadisi cewa kana yarqa bi khazara yazo makaranta latti sai ta riga an yi imla'in hadisi to dai zai tambaya kai sai ce ya sheikh hadisul jazara to kuma kalmar jazara din ba ta da wata ma'ana sai aka tuntsire dariya kawai gaba daya shikenan sai aka dinga zolaye shi da wannan abun har ya zama sunan shi kenan salihul jazara salihul jazara haka ake ce mishi to wannan laqabin malam ibnu al-arabi yace to ni ban yadda cewa wannan ya halasta ba domin asalin abun ya zo ne ta surar istihza'i abin da yake so ya cire a ciki kenan cewa idan ya zama suna na da alaka da asali kokarin wulakanta mutum ko koda ya shahara to a guje mishi shi yafi li'annahu saffaha khazara dan yayi tasifin lafazin khazara faluqiba biha wa kadhalika qauluhum fi muhammad ibn sulaiman al-khadrimi mutayyan haka malam muhammad ibn sulaiman al-hadrami da yake ce mishi mutayyan li'annahu waqa'a fi tinin ya taba fadawa cikin tabo sai ana ce mishi mutayyan na tabo kenan ko dan cikin tabo wa nahu dhalika mimma ghalaba ala al-mutaakhirin da ire-iren waɗannan da suka yi galaba akan mutanen baya je ka fara bin tarihi ko nan kusa cikin abokanka da dangi ko kuma kai a gidanku idan babanka ko mamaka ko wani danginka suna da wani suna ka tambayi tarihin shi kai zaka ji duk irin waɗannan abubuwan ne wala urahu sa'igan fiddi ibnu al-arabi yake cewa ni ba na ganin dacewa wannan addinance wannan magana ta shi gaskiya ce ya fi zaman lafiya kar a kira mutane da shi haka sai dai in labari ya kama dan yin bayani amma a maida shi ya zama sunan mutum to ba daidai bane ina fata mun gane wannan wa kad kana Musa ibn Ali ibn Rabah al-Misri yaqulu la aj'alu ahadan saghara isma abi fi hill wannan malami mai suna Musa ibn Ali ibn Rabah al-Misri yana cewa Allah ya isa akan duk wanda ya tasgirin sunan babana وكان الغالب على اسم ابيه التصغير بضم العين saboda wasu na kanta sunan babanshi sai mishi Musa ibn Ulay sai yace duk wanda yace sunan babana Musa dan Ulay Allah ya isa to kaga baya so kenan wallazi yadbatu hadha kulluhu abinda zaka bi kaida kawai kama game da laqabi anna kullama yakrahu al-insanu idha nudiya bi duk abinda aka san mutun zai kyamaci abin in an kira shi da shi fala yajuzu bi halasta ba li ajli al aziya dan ka atutar da shi wallahu alam wannan ita ce kaida amma duk sunan da ka san idan ka kira mutun da shi zai ji cutarwa ce to bai halasta ba ko da ce mishi zaka kai bai rabe ai ka sa wasu suna yi haka ko sai kai dan gwari wai kana nufin shi ba nufe ne ko kuma shi ba Hausa Kano yake ko ta Zaria ba ko a ce kai dan tibi ko kai dan baki kuma ya zama da gaske ne haka din ne amma zai ji a ran shi cewa ka nakasa shi ka cutar da shi ko da ta mishi zaka kai yaron nan kuma ka girme shi amma sai zama wannan kalma za ta bayu zuwa ga zai ga cewa ka wulakanta shi ne to babu kyau kaida kawai shine kar ka fada wa mutum abin da zai wulakanta ko ya ji cewa shi kaskantacce ne ballantana kuma abin da zai nuni zuwa ga ka ci mutuncin shi a addinance kaman cewa tubabbe ko tsohon dan bid'a ko tsohon dan dariqa ko sabon ahlus sunna ko sabon ustazu azan duk irin waɗannan kalmomin dinin wulakanci ne kuma suna da alaka da addini to jama'a sai mu kiyaye kwarai da gaske da irin waɗannan mutane suke tarawa kansu zunuban da ba su inda su yi da su ba shine abin da manzo Allah yake cewa mutum yakan faɗi kalma kankanuwa ma ya tabayyana fiha baya ma tsayawa ya lura cewa tana da matsala sai ta yi kashi wuta Allah ya tsare mu qala abu abdullahi ibnu huwaizi mandat wani babban malami abu abdullahi muhammad Ibn Khuwayzi Mandad, wani ba maliki ne, sanannen mutum ne a cikin malikiya, wanda Al-Qadi Iyad ya yi tarjuma sa a cikin littafin Tartibul Madarik, ya bayyana cewa malami ne na malikiya yana da littafai akan usulul fiqhi, ulumul Qur'an da khilaf sabani tsakanin malamai, sannan kuma yayi kokarin ya dan gigare shi akan cewa mai tsanani ne akan asha'ira. Ya ma bada fatawa cewa bai halasta a je jana'izar su ba idan sun mutu, bai halasta a gaishe su ba idan ba su da lafiya. Malami ne sananne shi ake cewa Ibn Khuwayzi Mandad rahimahullah, yace tazammanatil ayatu al-man'a min talqibil insani bima yakrah. Aya tana dauke da hukunci akan hani akan kiran mutun da laqabin da baya so, wa yajuzu talqibuhu bima yuhibbu, amma ya halasta a mutun laqabi da abin da yake so. Ala tara annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama laqaba Umar bil Faruq, kaga manzon Allah yayi ma Umar laqabi da Al Faruq, wa Abubakar bin Siddiq, Abubakar kuma ya kira shi da suna As-Siddiq, wa Usman bi Dhin Nurayn, wa Khuzaimah bi Dhish Shahadatayn, wa Aba Hurairah bi Dhish Shimalayn, wa bi Dhil Yadayn, wa ashbahi hadha. Duk waɗannan misalai ne na laqabin da aka kira wasu mutane da su kuma suka zama suna son su. Wa qala al-Mawardi, wa amma mustahabbul alqabi wa mustahsanuha fala yukrahu. Laqabba waɗanda suke masu kyau da waɗanda kuma ba a kyamarsu to babu laifi. Wa qad wasafa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama adadan min ashabihi bi awsafin sarat lahum min ajallil alqab. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta wasu daga cikin sahabbansa da laqabba waɗanda suka zama sun zama wato manyan laqabba a wurin su. Qultu, Qurtubi yace, fa amma ma yakunu zahiru hal karaha, abinda zai zama zahirin shi kyama ne, idza urida biha sifatu lal aib, amma sai ya zama an fada ne dan bayyana mutumin ba aibatawa ba, fa zalika kasirun, akwai wannan da yawa a cikin mutane. Wa qarsu ila Abdullah ibn Mubarak an ar-rajul yaqul, an tambayi Abdullah ibn Mubarak game da mutum yace, Humayd ibn Tawil, akwai Humayd ibn Abi Humayd al-Basri, babban malami daga cikin rijalus sitta wanda ya rasu jira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da shekara 143 ko da 2, isa sabanin malamai, babban malami ne, wali ya mutu yana sallah ne, yana cikin sallah ya fadi ya mutu, Allah ya gafarta mishi. Malami ne thiqatun walakinahu mudallisun, yana da hadisai daga Anas kamar guda 15 ko makamancin haka, sauran riwayoyin shi daga Thabit al-Bunani, babban malami ne daga cikin malamai. Humayd ibn Abi Humayd, wanda ake cewa Humayd ibn Tawil, kuma ba wai tsawil din bane ake ce mishi tsawil din. Wa Sulaiman al-A'mash, ko ace Sulaiman al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, wannan babban malami masanin qira'at, masanin fiqh da hadisi, wanda yake siqatun ne arifun hafidun min ulama'i sunna wa hamiliha, ya daga cikin rijalus sitta, shi ma babban malami shahararre wanda yana da labarai da yawa akan ainihin wato mas'aloli na addini da jajircewar shi. Karanta littafin sharafu ashab alhadith na al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi, da littafin tarihu baghdad na dai shi baghdadi din al-khatib, da littafin siru a'lami an-nubala da makamantansu. To ce mishi da ake al-a'mash, mai dindimi, malam mai dindimi. Wa humaydul al-a'raj, da malam humaydu dan gurgu. Wa marwanul al-asfar, da marwanu dan ja, kama a ce mu da nan sai a ce mutun yalo ko an gaishe da dan haske haka, ko a ce kodadde misali. Fa qala idza aratta sifatahu, in ka so ne ka fada dan siffanta su, walam turida aibahu, ba ka so fadi ne dan aibata su ba, fala ba asabi, babu laifi. Wa fi sahih muslimin an abdullahi ibn sarjis qala ra'aytul asla'a, yace naga mai san kwanna, ya'ani umara, yuqabbilu al-hajara, yana sumbantan hajar al-aswad. Wa fi riwayatin al-usayli, mai dan karamin sankon, sai ci gaba da cewa na'am yace a irin wannan ne ma har Imam al-Bukhari yayi babi a cikin littafin sa ainihin wato na as-sahih, wanda yazo da magana akan hukuncin kiran mutun da wani abu, sai kawo wannan hadisin na Dhul Yadayn, na wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafkan wadannan a sallah har aka fita yace mafiya yawan masu sauriya sun fita da yabo sai yake cewa asadaka duliya dai ni wannan da yake cewa duliya dai ni yayi gaskiya aka ce eh bari hujja da wannan akan cewa ya halatta a kira mutun da wani suna wanda ba sunan shi ba dan siffantawa to a take kenan jama'a dangane da wannan sai a kuma littafin danganin karakaran bayanai mun tsallake wasu daga cikin su a take ce abinda magana take cewa kawai shine ya halasta ayi mutun laqabi amma na farko ya zama babu mummunar ma'ana a cikin sa sannan na biyu ya zama kuma baya kyamar shi koda ma'anar ba mummuna bace ya zama kuma a san da kake fada ba kana fadin shi da niyyar istihza'i ba sai da niyyar tamyizi kawai dan a gane shi to mu kuma a wannan zamanin zamani ne na watin yaduwar alqab sai zaka iya cewa in ka kalli laquba a zamanin ta zaka iya kasa su zuwa gida uku akwai laquba waɗanda suke na al'ada akwai laquba waɗanda suke na yayi akwai kuma laquba waɗanda suke na ilimi laquba na al'ada sune gamagari waɗanda ake sawa mutane a cikin ainihin wato rayuwa to sune aka yi magana anan waɗanda ake sa mutane gurgurdan kamannin su gurgurdan kasashen su gurgurdan matsayin su social matsayin su a cikin mutane akwai kuma laquba na yayi waɗanda sukan zo su tafi to su ma za su shiga cikin wannan hukuncin gurgurdan kensu ko munin su abinda muke nufi da yayi shine a yanzu misali in wani dan siyasa yana tashi ko wata jam'iyya ko wani al'amari na musamman zaka ga ana ta sanya sunan shi a cikin mutane za a dinga sawa makarantu sunan sai kaga makaranta an ce sunanta Yar Rifa'i Academy saboda ana yayin wani gwamna Yar Rifa'i ko Buhari organization makamantan su to waɗannan na yayi ne su ma in ya zama da gurgurdan halin da aka sa su ba na wulakantawa bane ko kuma dan cin mutuncin shi wannan mai asalin sunan babu laifi laquba na uku sune laquba waɗanda suke na ilimi zamanin nan da muke rayuwa ya kawo alqab na ilimi kala daban-daban musamman a mutanen da ake cewa ƴan boko ana musu laquba galibi da irin karatun da suka yi wanda zaka ji a gaban sunan shi akwai engineer ko professor ko doctor ko architect ko pharmacist ko kaza ga sunan ko a ce sunan shi major ko colonel ko barista ko consultant ga sunan laquba iri daban-daban to waɗannan idan ba na ƙarya bane babu laifi ko sheikh ustaz mufti idan ba na ƙarya bane da gaskiya cancanta babu laifi idan ko na ƙarya ne to ya zama zur da buhutan ya za ya zama na ƙarya ya zama kai ba dakta bane kuma ana ce maka dakta kuma kana amsawa ko kuma kana adresin kanka a matsayin dakta ko kuma kai ba sheikh bane kuma ana ce maka sheikh kana amsawa ko imam ko qari ko mufti ko mujtahidi in ana faɗa maka wannan laqumban kana amsawa to kana cikin wato almutashabbu bi malami uta kala bisa saubai zurin dan haka in har mutane suna faɗa maka ya kamata kai addressin matsalar cewa kai baka cancanci wannan laqabin ba domin laquba ne da suke buƙatan ya zama a ilmance ko ka yi training wanda ya baka cancanta a kiraka da su dan ma ƙasar mu ce wata ke ƙasa ce maftuha komai na iya yiwa amma akwai wuraren da inda aka sa abin da yake bai yiwa a fara kiran wani da irin wannan sunayen ba tare da ya cancance su ba to haka nan kuma koda ya cancanta din idan ka kiraye shi da dan nufin istihza'i to ya kuma wancan matsayi ma'ana mutun ne ana ce mai sheikh amma kai kuma kana da tababa akan shehun takarsa sai ka kira shi dan wulakanci ko kuma ana ce mishi alaramma tayi ya haddace tayi bai ba amma da aka je musabaka ya samu matsala sosai sai ka dinga ce mishi alaramma da nufin wulakanci ko to an koma dai kan wancan ka'ida ta cewa banda wulakanci banda cin mutunci banda abin da ya zama makruhi ina fata mun gane wannan wallahu ta'ala a'lam faslun shaykhul islam ibnu qayyim al-jawziyya yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fi hifdhil mantiqi wa ikhtiyaril alfaz tafarkin manzon allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama dangane da kiyaye bakinka da kuma in zaka yi magana ka zabi lafuzan da zaka faɗa wanda ba za su kai ka zuwa ga shiga matsala a rayuwarka ko addininka ba kana yatakhayyaru min khitabihi fi khitabihi annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana zazzaban abin da zai faɗa wa yakhtaru li ummatihi kuma yana zaba wa al'ummarsa ahsanal alfazi wato yana zaban musu lafuzza masu kyau. Wannan a hasana din shine maf'ul bihi dai na wadancan yatakhayyar wa yakhtaru, an samu abin da yake ce mata tanazu'i kenan a cikin larabci, domin an samu amil guda biyu kafin zuwa maf'ul bihi. Zaka zai zama kenan dole ɗayan su ya dauki maf'ul bihi din ɗayan kuma ya hakura. Fadin Ibnu Malik, in amila niktadaya fi ismin amal qablu falil wahid minhum al amal والثاني اولى عند اهل البصره واختار قوم غيرهم ذا اثر. فغا يتي يتخير ويختار سنيكاو احسن د يا كمات يتي ني يتخير احسن الالفاظ ويختار سيد ما كوونه فعلي ده مفعولنسا اما سيد يكاو فعلين يتخير يا قاره كاو يختار سنيفد احسن الالفاظ. To yanzu za su yi jayayya kenan wajen wane ne ke da mallaka ga maf'ul bihi din, shine in amila ni qtadaya fi ismin amal qablu falil wahid minhum al amal, haka samu fi'ili guda biyu ko mubtada guda biyu suka yi jayayya akan wani suna wanda za su yi aiki da kanshi akan shi, to ɗayan su ne zai sama ɗaya hakura. Wasani aula na biyun anan wato yakhtaru kenan wanda yake kusa da maf'ul bihi din, aula inda ahlil basara, agun malaman nahun basara shi yafi dacewa. Wakhtara qaumun ghayruhum za athara, wasu mutane kuma can wadanda ba basarawa ba suka zabi na farkon kufawa kenan ko a zahiri shi ma bai yarda da maganar su ba Ibn Malik, da haka ya ce wasu mutane can. Ala ayi halin yace wa ajmalaha wa altafaha, mafi dadi mafi taushi a baki da mafi taushi ga kunnen mai saurare. Wa ab'adaha min alfazi ahli aljafa, yakan nisanta kuma daga lafuzza na mutane masu jafa'i, irin zancen mutanen ƙauye ko mutanen da suke ansibilai wanda basu waye ba, masu magana wata ke dukan kunne wanda ba sa zaɓan abin da su faɗa, waɗanda suke ainihin wawaye. Wal ghilza, da waɗanda suke masu ainihin mugun hali. Walau kunta fazzan ghaliza alqalbi, ko waɗanda suke da ghilza, ana karantawa da kasra kuma akan ce al-ghalza, lakin al-kasra ashhar, kamar yadda Ibn Mundhir al-Ifriqi yake faɗa a cikin Lisanul Arab. Wal-fuhush, da kuma al-fuhush shine al-qabih, mummunar kalma wata take da batsa ko sakin baki ko abin da in an ji za a rufe baki a kauda kai ko a ji kunya, ko irin maganar da ba a yin ta a gaban manya ko a gaban sirkai ko a gaban yara, wannan yana daga cikin alfuhush, zance maras daɗi. Falam yakun fahishan, manzo Allah ba mai sakin baki bane. Wala mutafahishan, alfahish shine wanda yake ɗabi'ar sa kenan, mutafahish kuma wanda yake takallufi, wanda yake da ƙarfin tsiya, yana so sai ya koya, yana son wai shi ma sai an ce ya iya sakin baki, shine at-tafahush ala wazni tafa'ul, takallufi kenan, yi da gangan. Wala sakhaban, as-sakhab shine as-sayyah, wanda yake wato shadidi saut ko al-jaljala, wanda yake da magana gatsa, yana daga murya a kasuwa ko a gun wani taro sai an jiyo shi, ko a jiyo shi daga nesa kowa ya gane shi, ko kana wucewa mata kallayi zaka jiyo shi a cikin gida yana zagin yara ko yana fada da matan gida, to wannan shine ake cewa sakhab, muguwar ɗabi'a ce ba hali ne na gaske ba na ƙwarai ba. As-sayyah wala fazzan, ko manzo Allah sai Islam ba mai ɗacin hali bane, wanda zai ce shi in aka mishi kayan karago sai ya mana ice, wannan shine fazzan, mai ɗacin rai wanda ba shi da ahuwa, ba shi da yafiya, komai aka mishi sai ya rama. Haka jima mutum yana alfahari da cewa ni bana ƙyalib, bana barin takwana, ce ni duk abin da mutum yayi nan take zan mayan mishi, in ba haka ba zan huce, wannan ba halin musulmi bane, dama ba halin mu'mini bane. Shi sa Allah ya yi manzo, Allah yake cewa walau kunta fazzan ghaliz alqalbi fa bima rahmatin min rabbika linta lahum, min Allah ko linta lahum, da rahama Allah ce ka zama mai taushi da saukin hali. Walau kunta fazzan ghaliz alqalbi, da ka kasance mai ɗacin hali, mai mummunar zuciya, mai taurin rai, lam faddu min hawlik, da sai a watsi a baka waje. Nabiya mutane ba sa iya tarayya da wanda yake mai ɗacin rai, to musamman mu ustadai wasu suna ɗauka wai daga cikin shika-shike da rukunan ustadanci, to sai ka zama mai ɗacin rai, wannan ba daidai bane jama'a. ai ba daidai bane kwata kwata wani misconception ne da galibin mu da ake cewa ustazai wato ahlus sunna ko ƴan izala ko salafiya kuma su aiki da sunna galibin mu zaka tarar musamman waɗanda suke wato a sabon suke sababbin shiga harka zaka ga suna da ɗaci rai musamman ga wanda duk bai dace da su akan fahimtar su ba wannan kuskure ne jama'a ya saba manhajin salaf da muke tuke mana bi ba haka salaf suke ba salaf suna da saukin hali da saukin mu'amala musamman ga wanda yake mukhalifi dan su ja shi a jika dan kuma ya saurare su ya fahimce su dan haka kada kokari ka saba wa zuciyarka da tausasawa da kuma kokarin ba mutane uzuri da kallon al'amarin ta fuskar yadda zaka ga to ya zaka mu'amalance su cikin mu'amala mai sauki idan zaka faɗi gaskiya ba sai ka yi ɗaci rai ba dan zaka riko da gaskiya ba sai ka tsanantawa mutane wajen mu'amala ba wannan babu shakka mas'ala ce take ya kamata kowa ya kalli kanshi shakhsiyan ya gyara abin da ya san yana da tasgaro a cikin ta manzo Allah sai kuma baya yin wannan fizaza din wato ɗacin rai da mugun abin nan mu'amala wa kana yakrahu an yusta'mala al-lafdh ash-sharif al-masun fi haqqi man laysa kadhalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyamatar a dinga amfani da lafazi wanda yake mai daraja lafazi mai kyau a mu'amalanci wanda shi ba mai daraja bane ma'ana a sa mutum lafazin da yafi karfin shi wa an yusta'mala al-lafdhul mahin al-makruh fi haqqi man laysa min ali ko ai amfani da lafazi na wulakanci na kaskantarwa ga wanda ba wulakantacce ba kaskantacce ba fa min al-awwali misalin na farko lafazi mai daraja amma kuma ai amfani da shi ga mutum maras daraja an yu qala lil munafiqi ya sayyidana mutum ne munafiki ba mutumin kwarai ba sai kuma a ce mishi ya kai shugaban mu ya ranka ya dade yallabai akramakallah fa innahu in yaku sayyidan faqad asqattum rabbakum azza wa jalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawud ya ce idan da wannan munafiki zai zama sayyidi ne da gaske to da kun fusa ta Allah malamai suka ce ma'anar shi in ya zama sayyidina a gare ku to za ku zama kuna mishi biyayya da da'a ku ji umarninsa sai kuma ya ba ku umarni ya saba wa na Allah sai ku shiga cikin fushin Allah don kun saba wa Allah shine ma'anar asqattum rabbakum azza wa jalla haka ainihin ya faɗa a cikin aunul ma'bud game da fassara hadisin hadisi ne tabbatacce al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi haka al-imamu al-Bukhari a cikin littafin adabul mufrad daga sahabi Abu Bardat al-Aslami radiyallahu anhu da isnadi tabbatacce haka al-imamu Ahmad a cikin musnadinsa rahimahumullahu ajma'i da haka ba daidai bane mutumin da aka san ba na Allah bane a dinga ce mishi akramakallah Allah ya gafarta malam ranka ya dade a dinga bashi darajar da bata cancance shi ba misali malami ne kasar gumin dan bid'a an san shi wani ma shedani ne ko kirista ai tace mishi sa ko ranka ya dade ba daidai bane dan kalmar ta mishi girma wa man'uhu an tusamma shajaratul inabi karaman haka annabi alayhi salatu wasalam ya hana a dinga kiran bishiyar inabi da suna karam yace karam zuciyar mumini ne darajar inabi bata kai ake kiranta da suna karam ba wa man'uhu tasmiyatu abi jahlin bi abul hakam haka ya hana a kira abu jahl wannan kasar gumin kafirin da suna abul hakam wa kadhalika taghyiruhu lismi abul hakam min as-sahabati bi abi shurahin haka ya canza sunan wani sahabi mun karanta a baya mai suna Abu Abul Hakami ya maida shi Abu Shurayhin kamar da al-Imamu Abu Dawud ya fitar da isnadi tabbatacce da al-Imamu Nasa'i mun karanta a baya wa qala manzo Allah yace inna Allaha huwal hakamu wa ilayhi al-hukm Allah shine alqalin alqalai kuma izuwa gare shi ake maida duk wani hukunci wa min zalika nahayuhu lil mamluki an yaqula li sayyidihi aw li sayyidatihi rabbi wa rabbati haka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito da al-Imam Ahmad a cikin Musnad haka ma Bukhari ya fitar da asalin hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana bawa ya dinga ce mai gidan shi rabbi ubangijina ko mai gidan shi idan mace ce ya ce mata rabbati sai dai ya ce sayyidi ko sayyidati kai kuma mai gidan bawan karka dinga ce mishi abdi bawana walisayyidi an yaqula limamlukihi abdi annabi alayhi salatu wasalam ya hana mutun ya ce ma bawansa abdu walakin yaqulu yaqulul maliku kai mai bawan ka ce fataya yaran gidana wa fatati ko yarinyar gidana karka dinga ce ma almajirin matarka bawanka ko wanda yake maka aiki a shagonka ko wanda yake karkashin hukuncin ka karka dinga ce mishi bawa shi bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne amma ba laifi ka ce mishi yaro na kasuwa ko abokin sana'ata ko abokin aiki na waya qulul mamluk shi kuma bawan ya dinga cewa sayyidi sayyidi wa sayyidati wannan hadisi ya tabbata ce al-Imam Muslim ya fitar da shi da al-Imam Ahmad haka ma ainihin wato al-Imam Bukhari ya fitar da shi dukkanin su daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu lafazin shi da yazo shine la yaqul ahadukum at'im rabbak wa waddi rabbak aski rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaya wa fatati wa gulami kar kar kana mai gida kace ma bawan ciyar da kawo ma ubangidanka abinci ko kawo ma ubangidanka ruwan alola ko kawo ma ubangijinka abin sha shi kuma bawan kada ya ce ya kai ubangijina ko ya kai ubangidana kar kuma shi mai gidan ya ce ma bawan ya kai bawana duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ta fuskar hani zuwa ga kiran mutum da sunan da ya fi karfin shi ko sunan da ya gaza shi to mun ji misali na sunan da ko title din da ya fi karfin mutum kar a kira shi da shi sai ya ce wa qala liman idda'a annahu tabibun wani da ya kiraye kanshi da suna tabibu likita da ake cewa da Hausa tabib yace anta rajulun rafiqun a kai dai mutum ne wanda kake rafiq wannan babban malami Abdul Muhsin al-Abbad da yabo wanda sharhin wannan hadisin a cikin sharhin da ya littafin sunan ta Imam Abu Dawud sai yace shi bai san me kalmar rafiqu take nufi anan ba haka babban malami ne duk duniya an san shi a malanta amma kai yace ni ban san me kalmar rafiqu take nufi anan ba domin dai rafiqu na nufin kawai abokin tafiya aboki amma shi mai littafin Aunul Ma'bud ta yi lokacin da Abdul Muhsin al-Abbad yake faɗan wannan ya manta wancan magana ko bai karanta ta ba ko bai halarta ta ba wallahu ala mai Aunul Ma'bud yace abinda take nufi rafiq wato wanda yake yi ma domin shi Abdul Muhsin al-Abbad ya fara tunanin ko daga ar-rafiqu abokin tafiya ko daga ar-rifqu ne tausayawa daga ar-rifqu tausayi to yafi bayuwa zuwa ga wannan duk da yake ya daukan dayar ma'ana shine likita yakan tausaya ma mara lafiya ya ji da shi kuma yakan kasance koyaushe tare da shi yana janyarsa kaga ko dai da ma'anar kasancewa tare da shi ko kuma da ma'anar tausaya masa da yake yana fatan ya warke wannan wata kira likitoci a zamanin su kenan ko wallahu a'lam sai yace karka ce wa kanka dabibu wa tabibu hal ladhi khalaqa yace likitan wannan ran shine Allah da ya halicci ran da aka at-tabib yana daga cikin sunayen Allah kamar yadda bayyana cikin wannan hadisi yace dan ya bayyana Allah fadi cewa Allahu huwa at-tabib ko mun gani Allah shine at-tabib yanzu kaga wannan kuma sunan yanka ne ga likitoci da larabci kaga akwai aiki kenan akan mu ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana italaqin irin wannan kalma ga wani Allah kuma wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam Ahmad al-Sheikh al-Albani ya takhrijin hadisin a cikin as-sahiha lamba ta 1500 da lamba 37 wal jahiluna yusammuna al-kafira alladhi lahu ilmun bi shay'in min at-tabi'a hakiman wa huwa min asfahi al-khalq ibnu al-qayyim ya qara nashi fassara anan yace zaka ga jahilan gari suna kiran kafiri saboda yana da wani ilimi na dabi'a suna ce mishi hakim yace kuma yafi kowa jahilci da wauta a duniya ma'ana wanda zaka ji an ce philosopher great philosopher ko great authority ko great theologian ko kaji an ce wani babban intellectual ne me ya sani philosophy ko theology ko logic ko wata harka a cikin psychology ko metaphysics ko duk waɗannan ilmomin na hayaniya waɗanda ba sa iya ceton shi a lahira amma bai san komai a cikin addinin Allah ba sai kaga ana ce mishi hakim yace to wannan mana daga cikin baiwa mutane sunayen da ba su san su kamar yanzu misali kaga an ce in an zo yin citation na wani mutum a cikin farfesoshi sai kaga an ce shehin malami sai zama kuma hakikanin gaskiya shi malami ne a wata harka wadda bata addinin musulunci ba, kuma bai san musulunci ba, halama ko tsayewa sallah bai iya ba, sai zama ce mushi sheik, to daura min suna da yafi karfin shi ne. Kuma mun gane da kyau jama'a, da haka sai an kiyaye laqubban da za a kiraye mutane da su. Akwai mutane da dama yanzu musamman a boko, saboda yadda ƴan boko suke girmama falsafa jama'a, domin akwai ta a cikin kusan kowane ilimi na boko, yayin da malaman musulunci kuma suke kyamar falsafa musamman a sa'ad da za a yi amfani da ita wajen fahimtar addini. Ba a buƙatar ta kwata-kwata wajen fahimtar ilahiyat, wa'ana abin da ke da alaƙa da sanin Allah, sanin siffofinsa, sanin ayyukansa, yadda za a bauta mishi, abin da ke da alaƙa da ainihin abin da yake ma wara'a ɗabi'a, abin da suke ce ma metaphysics ko transcendentals, ilmomin da suke sun wannanci ɗabi'a, ba a ganin su, ba a iya taɓa su, ba a iya jin su a jika da sauransu. Waɗannan ilmomi ilmomi ne na ulumul mughayyibat, ana sanin su ne kawai da abin da Allah ya so a sani, abin da ya ba da labari, kuma manzo Allah ya ba da labari a cikin sunna ingantacciya, amma ba a iya gane su da ɗabi'iyat. Wannan shi ya halakar da kafiran farko, su ne su Aristotle, su Socrates da makamantansu. Shi ya halakar da nanan baya-baya, su Ibn Sina da ire-irensu. Shi ya halakar da kuma waɗanda suke na bayan-baya da waɗanda suke rayuwa yanzu da waɗanda suka mutu kwanakin baya, daga cikin Turawa da Larabawa da akwai baƙaƙen fata namu tukari, suna nan birjik a cikin ko'ina a cikin jami'o'i da garuruwa, waɗanda suke ganin cewa za su iya fahimta Allah, amma ba ta yadda Allah yake so a fahimce su ba, a fahimce shi ba. To mujarradin kiran waɗannan ma da sunan malamai, shi kanshi laifi ne, Ibn al-Qayyim ba malamai ba ne, ƴan takife ne kawai. ومن هذا قوله للخطيب الذي قال irin wannan kuma akwai shi a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wani mai jawabi da manzon Allah ya ji shi yana fadan cewa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihi ma faqad ghawa, ce wanda yake bin Allah yake kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya shirya, wa man ya'sihi ma wanda yake saba wa su biyun faqad ghawa ya karkace. To wannan hada Allah da manzon Allah da yayi salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi a cikin gamiri da yace wa man ya'sihima, me kun yace wa man ya'sillaha wa rasulahu, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyamaci abun sai yace bi'sal khatibu anta, Allah wadaran zance irin naka. A cikin cikon hadisin wanda al-Imamu Muslim ya fitar da shi yace mushikace ne kul wa man ya'si Allah wa rasulahu, kace ne wanda ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan malamai sai suka yi maganganu akan su, kaman a cikin littafin al-Mufhim li sharhi ma ashkala min talkhisi sahih Muslim na al-Imam Abu ba wannan Qurtubin Abu Abdullah ba, akwai kuma al-Imam al-Qurtubi wanda malamin wannan Qurtubin ne, shine Abu al-Abbas al-Qurtubi wanda yayi talkhisi Muslim kuma yayi masa sharhi, a cikin shi yayi tattauna akan wannan, ya kawo maganganu game da abin da ake nufi, domin ya tabbata kuma a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wanda yake cikin Bukhari da Muslim cewa inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum, Allah da manzon shi yanhayanikum, kaga an hada damirin suna hana ku. Da kuma a cikin tahiyya Ibn Mas'udin da ake fada cewa wa man ya'sihi ma, ya zo a cikin tahiyya Ibn Mas'udin kamar yadda yake a cikin ainihin wato tahiyyarsa tabbatacciya a cikin Bukhari da Muslim. Ga kuma faɗin Allah inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna, kaga ya haɗa damirin Allah da mala'iku a cikin damiri guda. To sai malamai suka tattauna akan to me yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamace haka, malamai suka yi maganganu kamar haka cewa anan wajen maganan ainihin wato wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ni dan kada abin ya zama gama gari kowa yana fara, dan kada a daidaita Allah da manzansa wajen matsayinsu a wajen biyayya da sabawa. Can kuma da Allah ya fada, Allah da kanshi yana da yancin ya fada haka, kamar da Allah yake da yancin ya rantse da komai, amma mutane ba su da yancin su rantse da komai sai dai su rantse da Allah. Haka nan shi kuma wancan da ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada da ya aika a yi shela cewa inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an lihumur al-ahliya kaza 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 a cikin hadisin nan, to yana ana yana bayuwa ne zuwa ga cewa mai riwayan ya bada labarin ne bil ma'ana. Wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ne yana faɗa haka bil lafz sai ya hana shi. Da haka wanda yazo bada labari bil ma'ana to tayi kuma shi bai ga wannan hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wajen lafazin ba. Tayi kuma mai riwayan bil ma'ana din wani ne a cikin isnadin wanda yake nazilan anis sahabi. Amma dai ko da babu waɗannan abinda za a ɗauka na ƙa'idar usulul fiqh shine cewa tunda mas'ala ce ta shari'a to al mahzur muqaddamun ala al mubih, inda manzon Allah dinnan ya hana to yana gaba da inda aka ji ya faɗa. Da aka za a hanu daga barin hada annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Allah a cikin damiri guda idan irin haka ta faru, sai dai a ware su kowa a kawo lafazin sunan. Ina fata mun fahimci wannan dikau jama'a. Wannan ita ce ka'ida da tattaunawa da malamai suka yi akai a kuma wancan littafi na al-mufhim. Wallahu ta'ala a'lam. Wa min zalika qawluhu la taqulu ma sha'a Allah wa sha'a fulan. Haka fadin annabi alayhi salatu wassalam da yace la taqulu ma sha'a Allah. Wannan shi ma hani ne game da fadin lafazi wanda bai dace ba. Kar ku dinga cewa ma sha'a Allah wa sha'a fulan. Sai dai ku ce walakin qulu ma sha'a Allah thumma ma sha'a fulan. Idan Allah ya so sannan kuma sai wane ya so. Wannan ma riwaya ce ta Imam Abu Dawud da isnadi tabbatacce daga sahabi Huzaifatu dan Yaman radiyallahu anhu. Ma'ana ba a cewa mashi'ar Allah da mashi'ar wani a hada su kuma da hanyar hadi na ainihin wawul ataf wanda baya nuna komai sai mujarradin atafi. Sai dai in za a yi atafin sai a sa ainihin thumma wacce ke nuni zuwa ga at-tartib wa tarahi cewa asali sai Allah din ya so, sannan kuma a cikin son Allah sai ya bada dama kuma wane da yake sababi sai shi ma ya so abu, sannan sai abun ya faru. Domin mashi'ar Allah tana sama da mashi'ar kowa, kuma mashi'ar bayi din ma wata wani juz'i ne, wani bangare na mashi'ar Allah. Da haka wani bai isa ya so wani abun da Allah bai so ba, abin ya faru ba tare da Allah ya so faruwarsa so na irada ba. Da haka ba a cewa ma sha Allahu wa sha'a fulanu, sai dai ma sha Allahu thumma sha'a fulanu. Wa qala lahu rajulin wani mutum ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu wa shi'ita, idan Allah ya so kuma kai ka so. Fa qala, sai manzo Allah ya ce ataj'aluni lillahi niddan, so kake ka sa na zama abokin hamayyar Allah. Kul, ka ce ne ma sha Allahu wahda, abinda Allah ya so shi kadai. Al-Imam Abu Dawud al-Imam Ahmad Amin ya fitar da wannan riwaya daga sahabi Abdullahi dan Abbas. Wa fi hadha min ash-shirk al-manhiyyi anhu qawlu man la yatawaqqa ash-shirk, daga cikin irin wannan na cikin shirka wadda Allah ya hana, ire-iren shirka irin wannan a cikin zance wacce Allah ya hana, maganan waɗanda ba sa jin tsoron shirka. Ana billahi wa bika wa ana fi hasbillahi wa hasbika, sai ka ji mutum ya ce ni ina ƙarƙashin Allah kuma ina ƙarƙashin ka, ni ina cikin lissafin Allah kuma ina cikin lissafin ka, ni na Allah ne kuma naka. Wa mali illa Allahu wa anta, banda kowa sai Allah, banda kowa sai Allah kuma sai kai. Wa ana mutawakkilun ala Allahi wa alayka, na dogara ga Allah kuma na dogara gare ka. Ai duk muna jin wannan kalmomin mutane suna faɗan su ko jama'a. Wa hadha min Allahi wa minka, ce wannan daga Allah ne kuma sannan kuma daga gare ka. Wallahu li fis sama'i wa anta li fil ardi, Allah a cikin sama shine nawa, kai kuma a duniyar nan shine, banda kowa a duniya sai kai, sai kuma Allah dake sama. Wa wallahi wa hayatika, na rantse da Allah kuma na rantse da rayuwarka. وامثال هذا من الالفاظ الذي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق, da ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda zaka tarar watin mutun yana sanya Allah, yana sanyawa Allah wani a cikin halittu ya zama yana gogoriyo da Allah. Wannan ne daga cikin hadarin shirka jama'a. Gashi yace wahiya ashaddu man'an wa qubhan min qawli, wannan yana da tsananin muni da kuma tsananin hani fiye da faɗin ka kace ma sha Allahu wa shi'ita. Waɗannan kalmomin sun fi tsanani da muni fiye da faɗin ma sha Allahu wa shi'ita. Wato jama'a, shirka tana da hadari na gaske.
kuma tana da kofofi munana da yadda shedan ke zakewa mutane ta bayan gida ga mare. Saboda yin shirka shine asalin al-maqsudul a'la, shine asalin wato manufa da take apex objective da shedan yake so mutane su, domin ita ce wanda idan sun yi ya san sun halaka gaba daya. Da kanka kuma littafin Ibn al-Qayyim Ad-Da'u wad-Dawa ko Al-Jawabu Ash-Shafi, Al-Jawabu Al-Kafi liman sa'ala 'anil Dawa'i Ash-Shafi, zaka ga ya tattaunawa mai ban sha'awa game da shirka da nau'o'inta da matakanta da muninta da kuma yadda take sadadawa ta bata ayyukan mutane, tun daga shirka ta wanda ake cewa asayi, wanda suke cewa babu Allah gaba daya, sai su suka yi kansu, wannan sun fi kowa hauka a cikin mushrikai wanda yake ganin cewa babu Allah kwata-kwata, da kuma shirka ta waɗanda suke ganin akwai Allah amma kuma Allahn da yawa, irin shirkar Yunan da shirkar ainihin Hunud da makamantansu, da shirka waɗanda suke ganin da shirkar Kiristoci, da kuma shirka waɗanda suke ganin cewa akwai Allah kuma lallai Allah shine mahalicci amma kuma yana da wasu mataimaka waɗanda sai an bi ta ƙarƙashinsu. Wala'in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda liyaqulun Allah, irin shirkar mutanen Makka kenan kafirai waɗanda suka rayu kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yadda Allah shine mahalicci kuma shi kare ya halitta, amma akwai wasu waɗanda innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa, sun yadda cewa waɗannan gumaka ba su suke yin dare da rana ko ruwa da rani ba, ko suke sama da ƙasa. Sannan akwai shirka kuma wanda take cikin musulmai, ita ce shirka wanda take zuwa a wajen yadda da ainihin wato cewa wannan iya cutar da kai ko yana iya amfanar da kai. Akwai shirka a cikin ayyuka, to anan ne ya dabdala cewa shirka a cikin ashirku fil a'mal tana da hadari kwarai, dan tana shafan har muminai. Hayya kwatanci da hadisin tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan riya, cewa tana sadadawa ta shiga cikin ayyukan mutane kamar yadda bakar tururuwa ke shiga cikin bakin falalan dutse ba tare da kowa ya sani. Sannan kuma ta shiga tana bata ayyukan, domin Allah ya wadatu daga duk wani aiki da zaka yi ka hada shi da wani, sai zan bayan bata aikin kuma za ta ja maka matsala shine kai laifi, dan kai aikin da Allah ya ce ayi ba yadda ya ce ayi ba. Idan aikin na wajibi ne kaga ana bin ka bashi kenan, yayin tunda sallar da kai kayi dan Allah, amma kuma kana tunanin kana so a dadin muryarka, kana so a ga kana sallah, kana so a ce kai mutumin kirki ne, to wannan abubuwan da kai ka sanya nasibi ga bayi ko shedan ko wasu halittu, to sai Allah ya ga shi baya son wannan sallar gaba daya, to kenan wannan azhar din da kai har yanzu ana binka bashin ta dan Allah bai karba ba. Bayan ana binka bashin ta kuma, sannan kuma kayi laifi na yin aikin da Allah yake kai bai da aka ce kai bai, dama ayyuka iri hudu ne, akwai wanda aka wajen sura yadda ake karban su, akwai wanda yayi abinda aka ce yayi kuma yadda aka ce, akwai wanda abinda aka ce yayi amma ba yadda aka ce yi ba, akwai wanda yayi abinda ba a ce yayi ba amma kuma yadda aka ce ayi, akwai kuma wanda yake yin abinda ba a ce ayi ba sannan kuma ba yadda aka ce ayi. Ko mun fahimta, wanda yayi abinda aka ce yi yadda aka ce yayi sallah da ikhlasi da cika sufofinta, abinda aka ce yayi ba yadda aka ce ba, yayi sallah amma bai cika ta yadda ya kamata ba kuma bai da ikhlasi, abinda ba a ce yayi ba amma yadda aka ce ayi, akwai wanda yake maulidi amma da ikhlasi yake gani yake addini, to wannan ikhlasi da kyautatawa kaga yadda aka ce aiki kenan, amma kuma ba aikin da aka ce yayi ba, ku mun gane. Sannan kuma wanda aikin da ba a ce yayi ba sannan kuma ba yadda aka ce yayi ba, misali ka dauki maulidin a kun da yake dama so yake a jahaushi kawai so yake bata wa sarai, in yazo kidan nan da yake na maulidi da wakar da yake da rawa so yake kawai dama ku jahaushi ba dan Allah yake ba shi ma, to kaga wannan shine banza a banza kenan zuwa fadar kurege, wanda aikin da ba a ce yayi ba kuma ba yadda aka ce yayi ba, duk a cikin su wanda na farkon kade za a karba, aikin da aka ce yayi kuma yadda aka ce shine man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun falaku fran li sa'i, wanda yake aiki nagari, aiki nagari sai ya hada ikhlasi da siffa mai kyau sannan kuma da asalin imanin da ba a karban ayyuka sai da shi Allah ya ce wannan shine ba za a lalata aikin shi ba amma duk wanda ba duk sauran uku aikin banza ne shirka na shiga ciki riya na shiga ciki da makamantansu Allah ya tsare mu yace fa amma idza qala ana billahi thumma bika in ko yace ana billahi thumma bika wa ma sha Allahu thumma shi'ita fala ba'as bi zalika wannan babu matsala kama qala fi thalatha kama yadda ya fada game da ainihin wato a fi hadisi thalatha a cikin hadisin mutum uku din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la balaga li al-yawma illa billahi thumma bika kama fil hadisi al-mutaqaddim al-idhn an yaqula ma sha Allahu thumma sha fulan wannan hadisin da yake magana hadisin ainihin wato as-salasa din shine hadisin mutanen nan guda uku wanda a cikin su akwai kuturu akwai makaho akwai kuma memele wanda Allah ya jarabce su ya ba su dukiya ya gyara musu rayuwarsu da sauransu sannan kuma ya turo mala'ika dan ya zo ya musu jarabawa guda biyu suka fada jarabawan dayan makaho ya ci jarabawa ko shine a cikin wani bangare na hadisin yake cewa la balaga li al-yawma illa bika illa billahi thumma bika ayo ba ni da al-balag ba ni da matsira sanda mala'ika yana neman abin nan taimako a gurin ce ba ni da yadda zan yi in samu mafita a yau din nan sai a wurin Allah sannan kuma a wajenka to babu laifi dan ka nuna dan kai magana da irin wannan surar irin wannan yanayi na nuna Allah ne yake da komai amma a cikin koman Allah kuma ya san wa mutane su ma su yi wani abu ya ba su hidaya ya nuna musu shari'a da bata inna hadina husabila imma shakira imma kafuran sannan ainihin wato ya nuna musu ya ba su hankali da basira da tunani da ilimi da gudanarwa da karfi da irada da sauransu wanda yake sai ga bayani lafiyayye gamsashe akan irin wannan mas'ala sai kuma littafin shifa'ul alim fil qadri fi masailil qadri wal qada'i wal hikmati wat ta'lil na da shi ibnu al-qayyim da kuma littafin al-ihtijaj bil qadar na malamin shi shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya musu rahama gaba daya nan zaka ga magana warkakkiya game da maganganu da ka'idoji ire-iren waɗannan insha Allah saboda lokaci kure ina ganin zamu saurara anan saboda kan gaba ne sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk